الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar ash-shaykh al-imam al-hafiz abu abdurrahman محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أكراتو وانده يغباتا دا تيمكوان الله سبحانه وتعالى منا تكين أبندا مايكي صلى الله عليه وآله وسلم يكسان تينا كران تاوا أتكين صلولي واندسكي أبا بن فرضان تاوا أتكين صلولي وقدابير مندو وكي صلولي وقدابيو ما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر وكذلك في الظهر وكذلك في العصر من دوكي صلوا لي غدا اوكو الصباح سرورن دا ما يكي عليه الصلاة والسلام يكي كرنتاوا دا كما ينكي دا يكي كرنتاوا نا cikin القرآن هكا الظهر من دوكي ابوبوان دا ما يكي عليه الصلاة والسلام ya kasance yana karantawa a cikin salatul zuhur fi rak'atayn al-ulayayn haka kuma a cikin salatul asri ma kuma mun tattauna akai wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga farkon salatul maghrib haka ne ko salatul maghrib wa kana sallallahu alayhi wa sallama yaqra'u fiha ahyanan biqisar al-mufassal ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a waɗansu lokuta ya kasance yana yin karatu a cikin sallar magruba yana karanta surori waɗanda suke gajeru ababen rarrabewa da basmala misalul mufassal daga ƙarshen wadduha zuwa ƙarshen alqur'ani daga al-nashrah zuwa ƙarshen alqur'ani wannan sune ake ce da su qisarul mufassal to a waɗansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karanta wato waɗansu daga cikin surori na wannan guri idan zai yi sallar magruba yana ɗaukan ko alamna shirah da watini ya karanta su ko ya ɗauki inna anzalna da qul huwallahu ahad ya karanta ko wani dai makamancin sa daga dai qisarul mufassal zuwa ƙasa wato wannan zamu ga cewa Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi wata rana ya yi salla a bayan Umar ɗan Abdul Aziz ɗaya daga cikin wato shugaba adali ya ce ma sallaitu wara'a ahadin ashbaha salatan bi rasulillahi sallama min fulani yukhaffifu al'asra wa yaqra'u fil maghribi bi isaril mufassali wa yaqra'u fil isha'i bi wasatil mufassal wa fi riwayatin bi shamsi wa duhaha wa ashbahiha ويقرأ في الصبح بطول المفصل wato athar na Abu Huraira wanda al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin littafin sa as-Sunan Allah ta'ala ya jikansa da rahama Abu Huraira ya ce bin yi sallah a bayan wani daga cikin sa daga cikin bayi na Allah ba wanda sallar shi tai kama san makalkal da sallar ma'aiki sallama wato kamar wani kamar Umar ibn Abdul Aziz yace ya kasance yana yin karatu ba tsawo a cikin sallar la'asar a sallar magruba kuma yana dokan qisarul mufassal yana yin salla da su sannan kuma a isha yana yi da wasatul mufassal irin su wash-shamsi wa duhaha da makamantansu haka a sallar as-subahi yana karanta dulul mufassal wannan yana cikin sahih sunanu an-nasa'i sai kuma zamu ga cewa marwan wata rana ya yi sallah sai ya karanta qisarul mufassal a sallar magruba sai Zaid ya ce da shi na ga ka yi sallah da kisarul mufassal wa qad sami'tu an-nabiyya sallama yaqra'u bi qulayni wanda za mu tarra shi insha Allah ta'ala wajen qulayni kenan mun gane hatta innahum kanu idha sallaw ma'ahu wato har da hakika yadda lamarin yake sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun kasance idan suka yi sallah tare da ma'aiki ta magruba wa sallama bihim ya sallame da su ya fita daga sallar magruba bayan sun gama magruba sun yi azkaru na bayan sallah ta farilla in sarafa ahaduhum dayan su yana juyawa ya tafi wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi ya tafi ya ci gaba da koyan halbinsa alhali yana kallon inda kibiyansa ya fadi mun ga ne kyau inda kibiyarsa ya fadi wato bayan an yi sallar magruba saboda ma'aiki alayhi salatu wassalamu yu'ajjiluha da zarar rana ta fada yana gaggauta bada sallar magruba ta yanda za a gama sallar magruba din amma kuma akwai sauran ragowar haske na rana ta yanda wanda yake koyan halbi bayan an gama sallah din zai tafi yaje ya ci gaba da koyan halbinsa zai halba kibiyarsa amma inda ta fada zai tsinkaye ta saboda a lokacin duhu bai shiga ba wannan zamu ga hadithin Rafi ibn Khadij ne wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar da shi a cikin littafin su Rafi ibn Khadij yace kunna nusalli al-maghriba ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fayansarifu ahaduna wa indahu la yubsiru mawaqi'a nablihi mun kasance muna yin sallar magruba tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daya daga cikin mu wanda yake koyan halbi ya juya ya tafi inda yake koyan halbi ya ci gaba da halbin sa alhali yana gani inda kibiyarsa ta fadi wato saboda annabi alaihi salatu wassalamu kana yu'ajjilu al-maghriba kamar yanda kuma zamu fahimci hakan din cikin wadansu daga cikin hadisi irin hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ta'ala ya kare yadda da shi wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar da shi yana magana akan cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana sallar az-zuhur idan rana ta karkata daga tsakiyar sama al-asr kuma yana yin ta lokacin da rana take da kwai zafi kafin rana masara masara ya shige ta yace wal maghriba idha wajabat wato magruba kuma yana sallatar ta idan rana ta fada idha gharabat ash-shamsu fa idha wajabat junubuha fakulu minha idha saqatat ash-shams mun gane da kyau wa qara fi safarin bit-tini waz-zaytun biwat-tini waz-zaytun fi ar-rak'ati ath-thaniyah wato ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin wani bulaguro da yayi karatu a cikin sallar magruba a rak'a ta biyu bayan ya karanta wata sura a rak'a ta farko a rak'a ta biyu sai ya karanta suratu at-tin wato wat-tini waz-zaytun a rak'a ta biyu wato zamu ga cewa ita ma kuma wat-tini waz-zaytun tana cikin me kisarul mufassal tana cikin gajerun surori waɗanda suke ababen rarrabewa da basmala wa kana ahyanan yaqra'u bi tuwalil mufassal wa awsatihi fa kana taratan yaqra'u bil ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum a waɗansu lokutan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin karatu a cikin sallar magruba bi duwalil mufassal wato da surori waɗanda suke masu tsawo ababen rarrabewa da basmala yana yin karatu yana karanta wata ko waɗansu daga cikin surori na duwalil mufassal a sallar magruba wa awsatihi da kuma awsatul mufassal surori waɗanda suke tsakatsakiya waɗanda suke ababen rarrabewa da basmala su ne daga wal mursalati zuwa wadduha mun gane da kyau to ma yake alaihi salatu wassalam wani lokacin yana dauka daga cikin duwalul mufassal ya karanta waɗansu daga cikin surori a waɗansu lokutan yana dauka awsatul mufassal a waɗansu lokutan kuma yana dauka mi kisarul mufassal kamar yadda muka gani a hadithin Abu Huraira wanda al-Imam an-Nasa'i da waɗansu daga cikin malamai sun fitar da shi فكان تارة يقرا بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله wato a waɗansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana karanta suratu muhammad suratul qital alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladhina amanu وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم wato a waɗansu lokutan yana karanta wannan sura za mu ga wannan hadisi ne na Abdullahi dan Umar wanda al-Imam Ibn Hibban al-Busti Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa as-sahih at-taqasim wal-anwa sahih Ibn Hibban Abdullahi dan Umar yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil maghribi bi alladhina kafaru wa saddu an sabilillah wato haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin karatu a cikin sallar magriba yana karanta suratul qital ko suratu muhammad wato imma ka ce mata suratul qital saboda duk wanda yake karatu da riwayan warshu zai karanta suratul qital ne balagun fahari wa lakum ila qawmul fasiqun suratul qital madaniyatun wa haya 39 aya an gane da kyau amma mai karatu da riwayan hafs shi kuma zai ce mata suratu muhammad saboda a cikin dukkan guda biyun an ambace su an ambaci me Muhammad din wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbih an ga da kyau kuma al-qital din shi ma an ambace shi wa yaqulu allazina amanu laula nuzilat sura fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha al-qital mun gane da kyau sai ya zamanto tasmiyatu hadi surati Muhammad akwai ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ciki sannan kuma tasmiyatuha bi suratul qital shi ma ambatan yakin yazo a cikin sura din mun gane sai zaman to
na'am
Muhammadur rasulullah yana cikin suratul fatih yana cikin suratul fatih aya ta karshe ta suratul fatih ina ganin muhammadur rasulullahi jiwo yawwa na'am saboda dama ita sura ana diba wani kaso ne a cikin ta a ambace ta da shi in muka dauki suratul baqara kaga ai ba kissal baqara bace min bidaya ila nihaya wani kaso ne dan kadan a ciki aka tattauna akan baqara da to akwai waɗanda surorin da sunan su ya tabbata daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam kai sai irin su Baqara Ali Imran irin su Nisa Maida zamu ga cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ambace su Baqara ya tabbata a cikin sura da dama wanda a cikin hadisi wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ambace ta da suratul Baqara ban gane da kyau haka idan muka dauki Ali Imran ita ma ya tabbata manzala sallama ya hada su da Baqara din da Ali Imran ya ce to hajani an sahibihima a cikin hadisi wanda yake ingantacce sannan kuma suratul fatiha ita ma ya tabbata haka sunanta daga bakin ma'aiki alaihi salatu wasalam tana da kai sunaye fatiha bayan fatiha din haka suratu wato in muka roka suratu al-isra kaga wadan suna ce mata suratu bani isra'il wadan suna ce mata suratul isra idan muka dauka suratul kahf wannan sunan ya tabbata daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam a ambace shi da ya ambace ta da suratul kahf haka kuma suratul maryam gashi nan waɗansu kuma daga bakin sahabbai na ma'aiki ne ya tabbata sai zaman to wajen ambatan sura za ka ga cewa waɗansu sun ce mata kaza waɗansu kuma suna ce mata kaza idan muka dauka kaman suratul qital dinnan waɗansu suna ce mata ne suratul muhammad idan muka dauka suratul mumtahana waɗansu ce mumtahana waɗansu ce mumtahina haka mujadala waɗansu ce mujadala waɗansu ce mujadila mun ga yana kyau kaga suratu tabaraka waɗansu suna ce mata suratu tabaraka waɗansu suna ce mata suratul mulk mun ga ne akwai su da yawa a cikin alqur'ani wanda za ka ga cewa ba wai suna ɗaya gare su ba amma saboda sabani na wani ya ambace ta da kaza wani ya ambace ta da kaza amma kuma saboda daga bakin ma'aiki din ya tabbata ya ambace ta da wancan sunan kuma ya ambace ta da wancan sunan kamar yanda fatiha take mun gane da kyau as-sab'ul matsani al-qur'anul azim kamar da yake cikin hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla Abu Sa'id ibn al-Mu'alla wanda yana cikin sahih al-Bukhari wa taratan bi-tur a waɗansu lokutan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana karanta suratul tur a cikin sallar magriba wannan shi ma ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadisin Jubair ibn Mut'im Allah ta'ala ya kare yadda da shi an Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu wa al-Bukhari wa kana jaa fi usara badr wa lahu ma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fil maghribi bi tur wal bukhari falamma balagha hadhihi al ayata am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbik am humul musayyirun qala kada qalbi an yatira wa fi riwayatin wa dhalika awwala ma waqara al iman fi qalbi jubayr ibn mut'im kafiyya muslimta bayan an gama yakin badar yana daga cikin fursunoni wanda sahabbai suka kamo a yakin badar mun gane da kyau sahabbai a yakin badar siwa mushrike lagalaga mutum 140 suka ci nasara akan su cikin mushrike sun kashe 70 kuma suka zamanto fursunoni nasu to ciki akwai jubair ibn mut'im to jubair lokacin an kashi ba yana musulmi ba an kashi yana wanda yake bai musulunta ba yana fursuna to ya ji ma'aiki yana sallar magriba yana karanta suratul dur a cikin wannan sallar din saboda dama ya juzu an ya hamila al-insanu al-kitab aw as-sunna fi hali kufrihi thumma yu'addihi ba'da islamihi mun gane kyau ya halatta wato mutun ya ji wani abu a lokacin da baya musulmi bayan ya musulunta kuma ya isar da shi wanda wannan hadisi yana daga cikin hadisan da ake kafa hujja da shi Jubair ibn Mut'im lokacin da ya jama'a ki alayhi salatu wassalam yana karanta wannan sura din as-salal magriba lokacin da ya musulunta ba to amma yace abubuwan da suka gilgiza ni ba wanda shine farkon dalilin da yasa imani ya fara tarsuwa cikin zuciyata shine lokacin da manzo Allah ya zo wadansu ayoyi masu ratsa jiki a cikin suratul dur am khuliqu min ghairi shay'in shin su wadannan mushrikai an halitta su ne ba da komai ba ba dan komai ba am humul khaliquna ko kuma su ne suka halitta kawunansu am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbika am humul musayyirun ce da naji wannan suna tashi daga bakin ma'aiki yace kada qalbi an yatira saura kirs zuciyata ta tashi saboda yanda naji alqur'ani ya ratsa a lokacin baya musulmi ba ce kuma wannan shine farkon abin da imani wato imani ya fara tarsuwa a cikin zuciyata ya fara tabbata a cikin zuciyata daga baya kuma ya musulunta har ya zama daya daga cikin manya-manyan sahabbai na maiki alaihi salatu wassalam saboda mahaifinsa babban mutum ne mai karamci wanda madala ce laukanil mu'imu gunu adiyin hayyan thumma kallamani fi haula'in natna lataraktuhum da lokacin da aka gama yakin badar wadannan mutum 70 da aka kawo sai ya ce da a ce baban jubair ibn mut'im yana da rai mut'im ce kuma zai zo yayi magana ya ce a saka waɗannan mutane 70 ya ce da na shafa musu lafiya da na bar su saboda karamcinsa da kuma mutuncinsa wa taratan bil mursalati a waɗansu lokutan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana karanta suratul mursalat wanda za mu ga cikin suratul mursalat ita ma ya tabbata cikin bukhari da muslim hadithina abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare da shi da mahaifinsa Abdullahi dan Abbas yace anna ummul fadli sami'atuhu wa huwa yaqra'u wal mursalati 'urfa fa qalat ya bunayya wallahi laqad dhakartani bi qira'atika hadhihi surah innaha la akhiru ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u biha fil maghribi wa fi riwayatin thumma ma sallalana ba'daha hatta qabadahu Allah ta'ala magana da kyau Abdullahi ibn Abbas wata lana mahaifiyarsa Ummul Fadli ta ji shi yana karanta suratul mursalat sai ta ce kai dan karamin dana ta ce wallahi haqiqa ka tuna mun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da wannan karatun naka na wannan sura ta ce laqad dhakartani bi qira'atika hadhihi sura haqiqa ka tuna tabdani saboda karatunka da kai da wannan sura da innaha la akhiru ma sami'tu min rasulina yaqra'u biha fil maghrib tace haqiqa wannan sura ta suratul mursalat ita ce sura ta karshe wanda naji ma'aiki sallama yana yin karatu da ita a cikin sallar magriba a cikin wata riwaya tace thumma ma sallalana ba'daha hatta qabadahu Allah ta'ala sannan ma'aiki sallama bai yi mana wata sallah ba bayan wannan sallah din har Allah ta'ala ya amshira sa mun gane shine yasa ya ce qira'a biha fi akhir salatin sallaha sallallahu alaihi wa sallama wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya karanta suratul mursalati a cikin karshen sallah ta magriba da ya sallace ta a duniya sallallahu alaihi wa sallama sai ya da aminci su kara tabbata a gare shi wato idan aka tambaye ka a sallar magriba wanda ma'aiki alaihi salatu wa sallam ya rufe sallolin sa na magriba da ita ina ya karanta zaka ce suratul mursalat dalili shine hadisin abdullahi ibn abbas wanda yana cikin sai Bukhari da sai Muslim. Magana da kyau. Wa kana ahyanan yaqra'u bi qulayayn. A waɗansu lokutan kuma ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin karatu bi qulayayn da mafi tsawo cikin masu tsawo guda biyu. Mun gane da kyau. Qulayayn ita ce suratul A'raf. Mun gane? Saboda suratul A'raf da suratul An'am dukkaninsu suna cikin me? As-sab'u diwan. Surori guda bakwai waɗanda suke da kwai tsawo a cikin Al-Qur'ani. Suratul A'raf aya 206 ce. Kuma za mu ga cewa akwai izubi zungur a cikin ta na uku ma ya kusa rabi. Mun gane? In ka dauka fa makana da awahum dukkanta a ciki take. Qalal mala'u dukkanta a ciki take. Kuma waɗannan izub din guda biyu suna daga cikin izuzuka masu tsawo a cikin izuzuka na Al-Qur'ani. Sannan kuma ga wa idna taqana al-jabala har ka je ka inna waliyallahu thumni guda uku daga inna waliyallahu zuwa ƙarshen sura. Wanda za mu ga cewa daga yas'alunaka anil anfal zuwa ƙarshen thumni din inna waliyallahu za mu ga aya hudu ce. Mun gane da kyau saboda kama akhrajaka shine mai nusufi. Shi kuma sai ka ce wa inna fariqan min al-mu'minina lakarihuna sannan ka je kumsa. Mun gane? Za mu ga cewa aya hudu nan muke da a can sama kuma daga alif lam mim sad zuwa fama kana aya guda uku ce a riwayan Wurshu. Saboda sad nan waqafi ne ba wai aya bace. Saboda falanasa alannal ladina ursila ilaihim wa lanasa alannal mursalin nan ne kumsa. Mun gane da kyau. Mun gane ku? To za mu ga cewa kusan izu biyu da rabi ce ciccir. To muka dauki ita kuma suratul an'am. Yawanta bai kai yawan suratul A'raf ba, saboda ita akwai inna ma yasjudu a cikinta, walau annana kusan ƙarshenta take karewa ita ma, walau annana kusan ƙarshenta. To muka dauka kuma la tajidanna sai kai karanta sumuni biyar, sannan kuma zaka kare ma ida a cikin la tajidanna, sai kuma alhamdulillah farkon sumuni na shida ne, alhamdulillah sumuni na shida, walau ma sakana sumuni na bakwai, wa minhum man yasmi'u ilayka sumuni na takwas. Sai muga cewa muna da kai izu biyu ba kadan da kuma sumuni uku. Sai muga cewa bata wuce izu biyu da sumuni uku ba, wanda ita kuma suratul A'raf ta ma fice izu biyu kusan da rabi. Mun gane? To kaga ta fi ta tsawo. Shine ce wa kana ahyanan yaqra'u bi qulayayn. Ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya kasance a waɗansu lokutan yana yin karatu a cikin sallar magriba da mafi tsawo daga cikin masu tsawo guda biyu, wanda dukkaninsu masu tsawo ne, amma kuma dai ɗaya tafi ɗaya tsawo. Shine ya ce al-A'raf suratul A'raf, kamar da hadithin Marwan ibn al-Hakim nan da cewa Zaid ya ce da shi na ganka kana sallar magriba bi kisalil mufassal wa qad sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi qulayayn. Mun gane? Hadithi yana cikin wato Sahihul Bukhari da kuma Sunan Abi Dawud da waɗansu daga cikin littattafai na sunna. Tace suratul A'raf da kuma wato shir raka'ataini a cikin raka'o'i guda biyu kenan. A raka'o'i guda biyu yana raba ta gida biyu. Tab. To yana ga a yanzu in za ka karanta suratul A'raf a sallar magriba yana ga sai a kusa barin masallacin ma gabaki daya. Wani daga nan ya kare yin sallah a masallaci saboda ta dai wata azaba ce in jajjaba kai niyyarka ka yi musu ita. To daga nan sai mutum ya zo masallacin ka zaka mai azaba. Ku gane? To sai ya zama to an kwainata. Na'am. Gida biyu ba. Ita magriba yana raba a wato suratul anfal, suratul anfal kamar yadda zamu karanta. Suratul A'raf yana raba ta gida biyu ne. Ka karanta rabi a raka'a ta farko, ka karanta rabi a raka'a ta biyu. Mun gane? Amma akwai surorin da dukkan su yake karance su a raka'a ta farko. Saboda can mun karanta a'udhu wato a'udhu kullu raka'atin hadhaha min a'udhu kullu suratin hadhaha min ar-ruku'i wato athar na Abu al-Aliya ar-Rayahi wanda yake haddathani man sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala a'udhu kullu suratin hadhaha min ar-ruku'i, hadisin da yana cikin musnad na al-Imam Ahmad. Wa taratan bil anfal, a waɗansu lokutan kuma ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama yana karanta suratul anfal fir raka'ataini a cikin raka'o'in guda biyu duka yana kasa su gida biyu yana kasa suratul anfal gida biyu wannan shi kuma zamu ga ya tabbata cikin littafin mu'jamu tabarani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama al-mu'jam na abdul qasim tabarani wato ya tabbata hadithin sahabbai guda biyu zaid ibn thabit da kuma abu ayyub al-ansari Allah ta'ala ya kare yadda da su suka ce ma'aike alayhi salatu wassalamu kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi fi rak'atayn min suratil anfal ma'aike sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin karatu a cikin sallar magruba a rak'o'in guda biyu da ta daya da ta biyu da ta daya da ta biyu yana karanta suratul anfal wato yana raba su gida biyu kenan kun gane sai kuma al-qira'atu fi sunnatil maghrib wato yin karatu a cikin raka'a ta nafila wanda ake yi bayan sallar magruba akwai raka'o'i guda biyu na nafila wanda ake yin su bayan magruba to me ake karantawa a ciki wa amma sunnatul maghribi alba'diyya fa kana yaqra'u fiha qul ya ayyuhal kafiruna wa qul huwallahu ahad bala yace wa amma sunnatul maghribi alba'diyyatu wato amma sunna ta magruba wanda ake yin ta bayan an gama sallar magruba nafila wanda ake yi bayan an yi sallar magruba wanda asali ana yin ta ne a gida ba wai a masallaci ba kamar yadda hadithin Ka'ab ibn Ujra wato wanda yana cikin sunan ya tabbatar fa kana yaqra'u fiha ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin karatu a cikin raka'o'i guda biyu na nafila bayan magruba wanda ake yin su bayan magruba yana karanta qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad yana karanta waɗannan surorin guda biyu yana karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko a raka'a ta biyu kuma yana karanta qul huwallahu ahad zamu ga cewa waɗannan surorin guda biyu su ne dai wanda ma'aiki alayhi salatu wassalamu hatta a raka'atul fajri yana karanta su kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai ingantattu waɗansu cikin sahihu muslim waɗansu kuma cikin wato littafin sahih na ibnu wato khuzaima da kuma sahih na ibnu da al-musaddarak na hakim mun gane wannan hadisi ne na wanda abdullahi dan mas'ud kamar yadda yake cikin sunan abi daud da kuma abdullahi dan umar wanda kamar yadda shi kuma al-imamu nasa'i ya fitar abdullahi dan mas'ud yace ma uhsi ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn ba'da al-maghribi yaqul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad yace bazan iya lissafawa adadin jin da nayi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba yana karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad a cikin raka'o'i guda biyu na nafila wanda ake yin su bayan magruba yace bazan iya lissafewa adadin lokacin da so nawa na ji shi ba yafi so ɗaya yafi so biyu yafi so uku yafi so hudu yafi haka nan sannan kuma Abdullahi dan Umar kamar yanda yake cikin wato sunan da Imam an-Nasa'i yace ramaqtu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 20 marratan fa kana yaqra'u fi rak'atayn ba'da al-maghribi bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad yace na kwara wa sallan nafila ta ma'aike sallama ido wanda yake yin ta bayan magruba na kwara mata ido so 20 na tsaya na kwara mishi ido na lura da shi har so 20 amma din abin da yake karantawa a raka'o'in nan guda biyu na bayan magruba yana karanta qul ya ayyuhal kafiruna ce da qul huwallahu ahad mun gane da kyau salatul isha'i sai kuma sallar isha ma kana alaihi salatu wassalamu yaqra'uhu fi salatil isha abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana karantawa a cikin sallar isha'i kana sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn min wasatil mufassal wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin karatu a raka'o'i guda biyu na farko na sallar isha'i daga surori waɗanda suke tsakatsakiya waɗanda suke ababen rarrabewa da basmala awsatul mufassal suna tikewa ne zuwa ga wadduha da kuma farkon sul mursalat ko to ba yake alayhi salatu wassalamu yana daukan surori guda biyu a cikin wannan guri sai ya karanta su a cikin sallar isha'i kamar yanda asar din Abu Huraira wanda al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin littafinsa al-Mujtaba wanda mun karanta shi a dazu yace ma sallaitu ra'a ahadin ashbaha salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min fulan kana yukhaffifu al-asra wa yaqra'u fil maghribi bi qisar al-mufassal wa yaqra'u fil isha'i bi wasat al-mufassal to shine yace wa fi riwayatin bi shamsi wa duhaha wa ashbahiha to anan sai yace wa kana yaqra'u fa kana yaqra'u bi washamsi wa duhaha ma yace sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta washamsi wa duhaha wa ashbahiha min as-suwar wato da wadanda suka yi kama da ita daga cikin surori irin su suratul layl irin su suratul balad irin su suratul a'la irin su suratul ghashiya irin su suratul takwir da wadansu daga cikin su mun gane da kyau wato shine wa ashbahiha min as-sur da wadanda suka yi kama da suratul shamsi daga cikin surori na alqur'ani wanda musu fita tsawo da yawa ba ko kuma ita bata fi su tsawo da yawa ba wataratan bi idha as-sama'u shaqqat wa kana yasjudu biha wato a wadansu lokutan wato yana karanta suratu al-inshiqaq yana karanta suratu idha as-sama'u shaqqat wa kana yasjudu biha ma yake alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin sujada a cikin suratul inshiqaq lokacin da ya karanta ta yana yin sujada ya tabbata cikin Sahih Bukhari da Muslim athar na Abu Rafi'in maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Rafi'in yace sallaitu ma'a Abi Hurairata radiyallahu anhu al-atmata fa kana yaqra'u bi idha as-sama'u shaqqat fa sajada fa qultu ma hadhihi qala sajadtu biha khalfa Abi al-Qasim fala azalu asjudu fiha hatta al-dhuhr Abu Rafi'in yace wata rana nayi sallar isha'i tare da Abu Huraira. Nayi sallar isha'i a bayan Abu Huraira sai karanta suratul Inshiqaq sai yin sujada. To bayan an gama sai nake tambaye shi nace wannan kuma sabuwa ce hallo? Sabuwar sujada ce muka samu yace ai to wannan nayi sujada a bayan ma'aiki sallama lokacin da ya karanta mana ita a sallah. Yace ba zan gushe ba ina yin sujada a cikin suratul Inshiqaq. Har dai in hadu da ma'aiki alaihi salatu wassalam dan kuma ya tabbata cikin sahih muslim Abu Huraira yace sajadna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi idha as-sama'u shaqqat wa qira' bismi rabbikal ladhi khalaq Abu Huraira yace mun yi sujada tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin wadannan surorin guda cikin suratul inshiqaq wa idha quri'a alaihim alqur'anu la yasjudun da kuma cikin suratul alaq kalla la tudihu wasjud wa qtarib na mun sujada tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam a wadannan surorin guda biyu wanda zamu ga cewa suna daga cikin guraren da wato wadansu daga cikin malaman malikiya ba sa ganin za a yi sujada a gurin na'am wa qara marratan fi safarin bitini wa zaitun fi rak'ati al-ula malam yace a wani lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin halin bulaguro ya karanta wattini wa zaitun a raka'a ta farko ta sallar isha'i kamar yadda zamu ga cewa hadithin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar da shi hadithin al-Bara ibn Azib Allah ta'ala ya kare da shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana fi safarin faqara'a fi ihda ar-raka'atayn min salati al-isha'i bi wattini wa zaitun a cikin wata riwaya ce fa ma sallaitu wara'a ahadin fa ma samitu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu sallallahu alayhi wa sallama yace hakika ba yake sallallahu alayhi wa sallama yayi karatu a cikin sallar isha'i a ɗaya daga cikin raka'o'i guda biyu nata sai ya karanta watini wa zaitun yace fa ma sami'tu ahadan yace ni dai da kunne na ban taba jin wani ba wanda a hasana sautan aw qira'atan minhu sallallahu alaihi wasallam wanda yake da dadin murya da iya karatu kamar ma yake sallallahu alaihi wa sallam wa naha an idalati alqira'ati fiha ma yake sallallahu alaihi wa sallam ya yahani dangane da tsawaita karatu a cikin sallar isha'i kada limami ya koro tilawa mai tsawo a cikin sallar isha, a cikin karatun shi na sallar isha, sai ya zamanto yayi daidai ruwa daidai tsaki, kada ya huce gona da iri. Wa zalika, yace to wannan kuma lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi hari dangane da tsawaita karatu a cikin sallar isha'i, hina sallamu azub, hina sallamu azub ibn jabal li ashabihi li isha'a, lokacin da Mu'az dan Jabal yayi sallar isha'i tare da wato mamin shi wanda yake yi musu sallah, suke yin sallah a bayan sa, to lokacin da ya musu sallah, fa bau wala alaihi, sai Mu'az ibn Jabal ya tsawaita musu sallar, ya ja ta da kyau ta tafi. Fa sarafa rajulun min al ansari fa salla, sai wani mutum daga cikin mutanen Madina sai ya fita daga cikin sallah din, ya juya ya sallame, ya tafi ya sallashi shi kadai. Fa ukhbira Mu'az anhu, shikenan bayan an gama sallar isha'i sai aka bayo Mu'az labarin cewa ga wani daga cikin mamu an fara sallah da shi, amma kuma ya balle ya tafi ya tashi shi kadai ya shiri. Fa qala innahu munafiq, Mu'az ibn Jabal ya ce ai wannan dama mutumin banza ne, ai bai cika dadewa a cikin masallaci ba, in dai zaka ganshi a masallaci to sai yake sha yanzu biya yanzu a gama sallah da shi. Walamma balagha dhalika ar-rajula, wato yayin da wannan magana ta Mu'az ibn Jabal ta isa kunnen wannan mutuma, wani daga cikin waɗanda suka gama sallah tare da Mu'az ibn Jabal, lokacin da Mu'az ibn Jabal ya faɗi wannan maganar ya ce innahu munafiqun, sai ya ɗauki wannan maganar ya je ya ga wancan mutuma, ce kai ɗazu na ga muna sallah ka kunce ko ka balle ka tafi kai ta kai kadai ka shi, ce eh to a gaje ne nake, ce to gaje ne dai Mu'az ya ce maka munafiki ne kai. Labari ya iso kunnan shi cewa Mu'az ya ce mai shi munafiki ne kai tsaye, da khala ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai ya kai kara kotu, saboda ya zaya ce mai munafiki dole ya shigar da kara, sai ya shiga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa akhbarahu ma qala Mu'az, wato sai bai wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam labari dangane da abin da Mu'az ibn Jabal ya faɗa, ya ce ya rasulullahi inna qaumun نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق. يا رسول الله مو متانين وندا بامسو زمان كشا وندا با بامسو زمان باندا با سنن كما كاسوان شمو با كاسوان شبان إلن نزمان نهوتو أي كي ميكي زوامي دكو من هنم سنن كما منا شاير دا غراو كنمو da dabobin. To jiya nayi katari nazo a gajiye kuma Mu'az ya fara sallah, kawai sai naji ya bude bakara, naga ba alama da yayi burki yayi rukuwa a wata aya, ima na kunce ne sallah ta ni kadai na tafi gida. To daga baya kuma ake cewa ai sahabinka Mu'az ya ce ni mutumin banza ne munafiki ne, to abun bin ji dadin sa ba, shi yasa nazo na gaya maka da a dauki mataki, mun ga yanda kyau. To Mu'az yana zauna a gurin. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون فتانا يا معاذ؟ فقال صلى الله عليه واله وسلم يا معاذ بن جبل اتريد ان تكون فتانا؟ كاي معاذ شين كانا سو كزمانتو مي فتنر متاني بي كوريوا متاني دغ جماعه كانا سو كزمانتو داي دغ cikin wadanda zasu tarwa dakan al'umma saboda sallar jami'i wato wajibi ce bisa zance mafi inganci kamar yadda hadisai suka tabbatar, wanda zamu ga cewa akwai malaman da suke babe ma wanda yake magana akan haka, babu wujubi babu fadli salati aljama'ati wa wujubiha, wanda ta umdatul akami zaka ga irin wannan babe din, magana da kyau. To madalla salama ce yanzu kai Mu'az so kake ka tarwa da kan al'ummar ka, ɗan unguwar ka so kake wani ya balle ya sallashi shi kadai ka raba kansu. Fattan shine siga ce ta mubalaga ta fatin, ala wazni fa'al, saboda dama ismul fa'il lokacin da ake so a yi mai mubalaga wa yuhawwal ismul fa'il inda qasdil mubalagati ila fa'alin aw mif'alin aw fa'ulin aw fa'ilin aw fa'ilin, mun gane da kyau. Ta ce fa'al, ala wazni fattan, ko ka ce fa'ul, mun gane kyau irin su sabur shakur mun gane ko fa'il mun gane kyau kaman alim hakim mun gane to wannan shi ba sai ga shi ta mubala ko ko kuma au mif'al mif'al irin ka cewa mutum miqwal da yawan surutu kenan mun gane da kyau mikithar mi yawan kaza ko kuma fa'il ana wannan hadir kenan ko hadir mi yawan shayi kenan mi yawan tsoro to shine yace da shi afattarun anta shin kai so kaje ka zama to mai yawan fitinar mutane ya korewa mutane da cikin jami'i idza ammamtan nas manzo Allah sallama yace idza ammamtan nas idan zaka yi wa mutane limanci ana idza aratta an ta umman nas idan kai nufin zaka yi wa mutane limanci faqra bish-shamsi wa duhaha ka karanta suratu ash-shamsi aya 15 وسبح اسم ربك الاعلى ككرنت سوره الاعلى سبح اسم ربك الاعلى ايه 21 واقرا باسم ربك الذي خلق ككرنت سوره اقرا باسم ربك الذي خلق سوره العلق ايه 20 والليل اذا يغشى ككرنت سوره الليل والليل كما ايه 21 تو ذا مغا كسان سنا كسد جونا سوره الشمس ايه 15 Suratul A'la aya 19 Suratul Alaq aya 20 daidai a riwayan Warshu a riwayan Hafsu aya 19 saboda kallala in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyati nasiyatin kadibatin khadiya anan babu aya mun gane da kyau sai ya zama to an shafi aya 1 a riwayan Hafsu ta koma aya 19 an cire aya 1 ta koma aya 19 ita kuma wallahi idza gasha aya 19 ai 21 ce mun gane da kyau aya 21 ce ita suratul layli makkiyatun wa aya 21 aya azza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wad-da'if wa dhul-haja wato iqra bismi rabbika alladhi khalaq ya tabata cikin sayyid muslim wannan amma da sabbi ismi rabbika al-a'la da wash-shamsi wa duhaha wannan wato da walayl idza yagsha wannan muttafaqun ne amma iqra bismi rabbika alladhi khalaq da suratu dhuha wannan manfarada bihi muslim gane da kyau to fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wannan shi kuma hadithin bukhari ya kade ta da shi sai yasa zamu ga cewa yayi wata qausai fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wad-da'if wa dhul-haja wato hakika yadda lamarin yake yusalli al-kabir dattijo wanda ya manyanta wanda shekaru sun tafi shekara 70 80 kafafuwan shi sun yi nauyi ba sa iya dokan shi yana yin sallah a bayanka kaga lokacin da dattijo wanda yake ya kai kaya ya manyanta yana sallah a bayan dan bana bakwai kaga kafafuwan shi ba irin na dan bana bakwai bane kai za ka ga cewa minti 10 a tsaye ba wani abu bane wanda yake da yawa shehun tafi shi kuma a wajen shi minti 5 ma a tsaye ba wai minti 10 ba minti 5 ma a tsaye shi'un kathir abu ne mai yawa to kaga lokacin da kai minti 10 ka cutar da shi ka jefa shi cikin fita daga cikin hayyacinsa ta yanda da yana nutse yanda ya ma fita daga nutsuwar shi fatan da yake shine a gama sallah lafiya mun gane da kyau da yana famar a gama sallah a nitse to yanzu shi fatan shi ba kai ka fita daga cikin sallah din lafiya saboda in yi sujada addu'a da yake shine Allah ya la'ance ka saboda ka zo ka tsaye da shi mun gane da kyau to kaga ya za a samu matsala shi yasa wad-da'if sannan kuma akwai mai rauni idan aka ce ad-da'if shine wanda yake da'iful khuluqa wanda yake da kai rauni na halitta kaga ga cewa akwai wanda ruwa ne shi yaro ne sa'anka amma kuma shi ba zai iya dadewar da kai zaka ya tsaye ba saboda shi la Allah dan birni ne sai zaka yan birni sun an fi samun ruwa a cikin su an fi samun taura a cikin yan kauye saboda dan kauye shine yaga waccel wahalal yaga waccel ya goge dan ka sa shi rana yayi minti 20 yayi minti 30 awa 1 awa 2 ba za ka ga zuha ta huto mishi ba amma za ka ga shi kuma wancan ruwa din wanda kullum a cikin AC yake a cikin mota a cikin kaza
zaka yi tafiyar minti 3 da shi kaga yana shishiga, zaka yi tafiyar minti 10 da shi kaga rigar shi ta jike, kace wani ruwa ne kake zuba kanka, yace zuwa ci, mun gane da cewa ba laiya yi ka ba, saboda an samu bambancin juna wajen bi'a inda ka tashi da kuma shi inda ya tashi da kuma yanayin jiki, ko wanda Allah ta'ala da ya halitta shi ma dan kawai ne amma kuma jikinsa ruwa-ruwan jiki ne, ba shi da akwai ƙwarin jiki. Saboda haka manzon Sallama ya faɗa hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda yana cikin Sunan, Allah ta'ala ya halitta ƴaƴan Annabi Adam alaihi salatu wassalam akan yanayin tsarin ƙasa. Mun gane kyau, saboda Annabi Adam Allah ta'ala ya halitta shi ne min jami'i ajza'il ardi, daga dukkan yanki-yanki na ƙasa. Saboda ka ƙasa, a cikin ƙasa akwai fara, akwai ja, akwai baka. Mun gane kyau, kamar yanda kuma a ciki akwai gurin da yake da akwai tauri, in gonarka ta zo mai haƙoce to za ga cewa kayi shuka ta kasa doka, kayi shuka sai kayi shuka biyu ko uku za ga cewa da ke ta an samu wani gurin ya meke. Mun gane cewa irin gurin da yake hoje ne ko, to ga cikin mutane akwai wanda za ka ga cewa lallaba ɗaya biyu uku ba ta mishi sai kayi ta kai kawo, yana da kwai wahalar lamari. Sannan kuma kamar yanda a cikin ƙasa kuma akwai gurin da yake da kwai mai tafshi, wanda za ga cewa kana tafiya kai kadai ma kamar ka nitse za ka ci, kada saba kada ƙasa. Irin kamar misali irin gidan tururuwa, irin jigawa da sauransu, akwai gurin da in za ka yi gini, in gurin ya zama to mai taushi ne, sai ka ga cewa kana yin foundation yana ƙara gaucewa, kana yin foundation yana ƙara gaucewa, a ce sai ka yi ƙasa sosai, saboda ƙasar gurin ba ta da ƙwari. Mun gane da kyau, to cikin mutane ma akwai haka ne, shi tun yana yaro ma haka ne, ba wai ɗan ƙauye ba ko ɗan birni, tun yana yaro ma haka yake. Sannan kuma akwai walhazin wasahal wa baina zalika, mun gane yana cikin sunan Abi Dawud hadisi Abu Musa al-Ash'ari. Wazul haja, sannan kuma akwai wanda yake mabucin bukata ne, akwai wanda iya sallah kawai yake jira yi zai tafi wani bukatar shi, wani za ga cewa ya zo shi zai yi sallah a masallacinka la'alla ya yi randevu da wani bayan sallar magriba kai tsaye su haɗu a guri kaza, to sai ya ce bari ya rage dogon tafiyar da take gidan shi zuwa wancan gurin ya zo shi masallacinka ya samu sallah. Iya sallar nan ita ce ta tsaye da shi, amma yana da bukata ta yi tafi saɗu da wani a masallaci kaza. Mun gane da kyau, akwai kuma wanda za ka ga cewa zai tafi wani bulaguro ne ma, ya ce bari ya zo masallacinka da ke shi ne kan hanya ya yi sallar asubahi sai ya guje ko ya yi sallar magriba ko isha'i. To kaga a bayanka akwai irin waɗannan guda uku, wanda kowanne kuma yana da kwai haƙƙin da ka yi sallah irin tashi. Kaga Al-Kabir wanda ya manyanta ka ɗora kanka cewa inda a ce kai ne ka shekara 80. A yanzu bayan da kana tafiya kana shisheka in ka jima, to a ce ka ninka shekarunka biyu ko uku, kaka abin zai kasance sai ka auna gani, za ka iya minti 21, za ka iya minti 10, za ka iya minti 5, to ka yi sallah irin wannan. Shi yasa manzon Sallama ya gaya Usman ibn Abi al-As, ya ce anta imamuhum waqtadi bi a'tafihim. Sannan kuma a cikin hadisin da yake cikin Sahih Muslim ya ce akhiru ma ahida ilayya annabi sallallahu alaihi wasallam idza amata qauman fa akhifa bihim as-salata. Karshen abinda manzana Sulaiman ya yi mun wasiya da shi, ya ce idan za ka yi wa mutane limanci, ka yi mun sallah wanda take tsaka-tsakiya, ka yi mun sallah wanda ba wahala a cikinta. Sannan kuma ya ce da shi waqtadi bi a'tafihim, kamar yadda yake cikin Sunan, ka yi koyi da mafi raunin cikin maminka wanda ya fi kowa rauni. To haka ya kamata mu kula da kyau. Ina ga nan ya kamata mu kwana, insha Allahu ta'ala a karatu na gaba za mu tashi daga kan salatul layli, saboda matashiyar magana tana da tsawo, idan muka ce mu fara ta la'alla ba lallai bane mu gama ta, kenan za ta kai mu zuwa karatu na gaba. Abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai, abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.